Basta! Basta! Mai sauri barkamu da saki saduwa a cikin wannan shiri na Karo Music Express gashi da suya to yau fa kamar yadda Mr. Salam ya gaya muku yau ba sauki kowa ya tashi kowa ya watsike yawa tun daga kowa da kowa ma kai waki ba sai an ce tun daga wani da wani ba kowa ya watsike kowa ya tashi saboda ranar yau dinnan ba sauki Islam da mai ya ga muku mun ba ban kamu fish amma ba irin wannan fish din da kun sani ba to mai sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na Kano Music Express da ni Hassan Muhammad kamar yadda ga muku cewa yau rana ce da za a warware ta za a yi dalla-dalla da ita kanta ita wannan harka da muke ciki ta rap ko kuma in ce da kuma abin da aka fi sani da hip hop to kamar yadda ga muku satin da ya wuce cewa za mu karfi bakuncin Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda muka gayyato shi dan ya mana fashin baki da bayani akan asalin shi kansa yanda aka fara rap din da su waye rappers din da kuma ya ake cikin waye tsakanin rap da hip hop don na tabbata haka masu biye da mu su ma a shafin sada zumunci na Facebook da nake tattallata wannan tattaunawa da ita su ma suna tare da mu a wannan lokaci kuma in Allah ya yarda wannan hira yanzu nan za a fara ta da fatan kowa ya tashi kuma ya dauko akwatin jeans ya kawo ta kusa da shi kamar da ni ma nake anan tare da Al-Amin Muhammad Sani muke gashi to ba komai zan ce ba yanzu sai dai in ce barin kokarin gabatar da babban bakon da muke da shi a cikin wannan waje a Professor barkanka da shigowa wannan gida duk da ba kwa kwa ne a wannan gida
jama'a assalamu alaikum barkanmu da yamma
to Professor kai ba mutum da za a yi maka gabatarwa bace ba wanda bai san ka ba ba bako bane a gidan nan ba ina ga yanzu kai tsaye bari mu shiga gadangadan kan harkar abin da ta kama yanzu ita wannan kalma trap da ake ta magana trap kafin mun fara sanin yanda akai aka fara ta akwai wasu da suke mata da lakabi da wani sunaye a Hausa wannan yace gambara wannan yace yan rauji wannan yace gashi nan to yau dai ga ka anan kuma ga masu ware professor muna son mu ji wayya ita wannan kalmar trap ya za a iya fasara ta a Hausa
to jama'a assalamu alaikum idan ka ce rap kai tsaye kalmar rap tana nufin surutu tana nufin magana sannan kuma kalmar rap tana nufin laifi ta turanci ita ma kalma ce wato wacce ake amfani da ita a wani irin zaurance na Amerikawa inda ake nuna laifi to saboda haka idan ka ce rap magana ce kawai yadda ake fitar da magana amma ba gambara ba ce gambara kamar zolaya ce inda mutane suke zolaya juna suke faɗan abubuwa na zambo suke ba mutane dariya kuma waƙoƙin gambara ba su da wani tsari fitowa suke yi lokacin da shi mai gambarar yake son ya shirya su amma rap a matsayin sana'ar kiɗa ko kuma sana'ar waƙa saƙo ne labari take bayarwa duk wata waƙa ta rap tana bada labari ne ko mai kyau ko mara kyau amma dai tana bada wani labari tsararre wanda yake da farko yana da tsakiya yana da ƙarshe yana da inda ya fara yana da inda ya dira yana da kuma sakon da yake sanya a aika ko sakon yana da muhimmanci ko ba shi da muhimmanci shi dai mai yin rap din yana da sakon da yake sanya aika wa mutane yake amfani da wannan salon hanyar rap din yayi saboda haka rap tana nufin magana da aka yi da sauri a waƙe amma ba gambara ba to ina jin ana yawan wannan cewa wai rap gambara ne
shi ne kasance to su ga masu cewa gambara ce kamar kuskure suke kenan ko kuma rashin sanin yadda abin yake kenan
sai dai rashin sanin yadda abin yake idan mutum zai tsaya akan gambara ya tsaya akan gambara amma rap ba gambara ba ce babu abin da haɓar mutumin da yake rap da kuma gambara rap tsararriyar labari ake bayarwa wato kusan duk wani rapper ma da ka sani sai ya zauna ya rubuta waƙar tasa to ka ku gambara ba rubutacciyar waka ba ce wakar baka ce ita kuwa rap ba haka take ba a rubuta take hasali ma yanzu idan ka shiga internet akwai wurare da yawa da duk wani waka ta rap zaka ganta a rubuce saboda haka abinda za a zauna a rubuta ya za a kira shi gambara kuma a yi shi a kwatanta shi daidai da wakar baka ba rap ba gambara ba ne
to professor wai ta kanta ita wannan sana'a ta mawaka da suke ta rap wanda an san ta cewa yawanci baƙaƙiya ka sani ita ita wannan sana'a an fara ta ne daga nan nahiyar mu ta Afirka ta bakaƙe ko kuma daga can cikin turan da suka fara wannan sana'a
to idan ka fi tarihin rap ita kanta a matsayin rap na zance akwai hasashen cewa rap ya faro ne daga ƙasashen Afirka daga tsakanin bakaƙen fata na Afirka kuma sun tafi da shi Amerika da suka je Amerika a matsayin su na bayi suka tafi da wannan sana'ar kuma suke yin sa mu ma a nan ƙasar Hausa ai muna da rappers din mu an babban rapper din Hausawa wanda aka fi sani sosai da sosai shine Bagobiri Sullutu dan gwanga Alaba wanda hanci ne ya goce to yadda yake maganar zaka ji yadda mawakan rap na yanzu suke yi saboda haka rap ya samo asali daga Afirka daga yadda mutanen Afirka suke bada labarin rayuwarsu daga nan aka faro to amma bai zama sana'a ba a Amerika sai wajejen shekarun 1980 inda yake bakar fatar Amerika suka shiga cikin wani irin takura ta rayuwa to a lokacin ne suka fara amfani da rap don su sanar da duniya irin halin da suke ciki takamaiman mugun halin da suke ciki to amma kafin a zo ga wannan akwai gungun Amerikawa matasa bakar fata da suke da wani irin kungiya da suke tasu wacce ake kira yan hip hop wannan yan hip hop din su ba abin da suka saka a gaba sai rawa faifan da ka saka na farko na wayansu mawaka ne da ake kira da Pat Back Band wanda ke su suna yin nau'i ne na kiɗa da ake kiran shi funk ko kuma disco duk wani wanda ke sauraron wannan program din ya wuce shekara 50 ya san wannan waka saboda da yawa sun taka rawar ta a CAS wajejen 1973 zuwa 74 lokacin da yanzu na san ta sun munyanta amma dai a lokacin an sa wannan wakar sun cace da ita sun gasa
kun cace ne prof
ah sun gasa kafahuwan su
prof ba kai banda kai
ah haddin
yauwa
ai ce sa na tuna da ita
yauwa
to saboda haka wannan tsohuwar wakar ita ce ta assasa ginshikin a fito da rap saboda beat din ta wato nauyin ta amanta irin aman da take da shi daga nan yan hip hop suka fara samun yadda za su hado kada kada iri iri
na'am
sai su tayar da kida amma su ba sa waka farko farko yan hip hop ba sa waka mutane ne wanda suke kamar matasa kamar zaka kira su ma kamar kace yan daba ko yan masu wata sana'a haka wanda suke tattara kansu ri daya kuma turawa ma suna da irin wannan akwai heavy metal bangers akwai funks akwai skinheads akwai grunge duk ire-iren wannan nau'i ne na matasa su hada kansu wuri daya saboda kawai su suna da wani alaka da juna ko ta tufafi ko ta wani abu to yan hip hop a lokacin wanda su ne suka bawa yan rap karfi su suna da wata irin dabi'a na sa manya-manyan riguna da manya-manyan wanduna da kwantara-kwantan takalma sannan kuma da sarakuna manya-manyan sarakuna a wuyan su da glass tabaro na fuska kato wanda ya rufe fuskar gaba daya da hulaha na sallah kuma wannan glass din ana sa shi komai dare duhun dare dan ka nuna cewa kai gashashe ne hadadde ne kai sai ka saka shi to suna yawo unguwa unguwa ta kameme a New York waje dan South Bronx anan suke yawo suke haduwa suke yin party irin wannan paper da aka saka shine suke sauraro suke suke ji so daga su kansu masu saka musu fayafayan zuwa su masu rawar wanda ake kiran su B-boys da kuma B-girls wato suna yin wata irin rawa da ake kira break dancing inda zaka ga mutun ya kwanta ya zama kaman katantanwa yana ta jujjuyawa da wuyansa da kansa da shauransa yana yin dungure to da kuma graffiti wato graffiti shine rubutu a cikin garu dan su suna da gwangwani da suke sayarwa na penti in an karta maka mota ka sai ka saya ka dan fesa to wannan gwangwanin pentin din da shi suke amfani su ringa zane a cikin garu na ado to wanda duk yake cikin wannan kungiyar matasan mai yin wannan yana break dancing yana DJing yana sa irin wannan kayan sannan kuma yana graffiti to dan hip hop ne
na'am
ba rafa bane
na'am
rafa mawaka ne masu sana'a ne hip hop rayuwa ce salon rayuwa ne na yadda kake son kai rayuwa ka
dama ina son da mu zo kan nan amma dai yanzu akan to amma prof ga busa wannan bayani da ka dauko zamu iya cewa su wannan yan park bang wannan din su suka fara yin rap ne ko kuma
yau wato da suka yi wannan paper nasu ya samu karbuwa shine wannan do the bus stop sunan wannan wakar kenan sai suka sake yin wata waka wacce ake kira Kim Il Sung 2 wannan wakar ta biyun wata dake jin zamu dan saurara Kim King Team 2 a shekara ta 1979 wannan wakar King Team 3 ta Pat Back Band ita ce wakar rap a zamanance da aka fara yi
a tarihin rap
to kuma su kansu ba su dauke ta a matsayin wato wata waka babba ba su dai sun zauna sun yi ta ne sun sa wani mutum shi wannan ga King Team din shine ya zauna ya rera ta to mafi mahimmanci shine salon rera ta shine ya fito da rap din ai ana yin waka tun kafin lokacin amma yadda ya rera ta yadda ya tsara abun shi ake kira rhyme yana da flow to wannan rhyme da flow din na yan rap din shine ya asa wato ginshikin abinda zai zama rap kuma ya riga an saki wannan wakar ne kamar da nace a 1979 aka sake ta sunanta King Team 3
to bari mu ji wannan waka sai mu dawo mu dora
all right y'all here we go Clap your hands and you stomp your feet Cause you're listening to the sound of the Shim Shad Beat I'm the K-I-N-G, the G-I-M King Jim the Third, and I am him Just me, Fat Back, and the crew We're doing it all just for you We're strong as an ox and tall as a tree We can rock you so viciously We throw the highs in your eyes, the bass in your face We're the funk machines that rock the human race Skate down, boogie shot Come on girl, let's do the rock Slam dunk, do the jerk Let me see your body work Everybody, to the break, everybody. Two, four, six, eight. Fat back, don't you hesitate.
to prof wannan ce wakar da kace ita ce kusan waka ta farko a tarihin wakar rap da ta fara wakar mai suna Kintim wakar wayannan mawaka ta the Pat Back Band ita ma dai na kamar an yi ta ne a 1979 din
kware da gaske to abin da yasa aka ce ita ce rap ta farko saboda ai in ka lura tsarin wakar ta ya bumbanta da tsarin wakar wakar ta sa ta farko
eh haka yake
wanda ka sa ta farko do the best of daban take yanayin zubunta da salanta da amanta daban yake da ita kuma yadda aka rera wannan
saboda lokacin ana kan koya abun
farko shine ma farkon gwadawa a ga ya abun yake shi kansa bai ma san abun da zai kira shi ba illa kawai ya kira shi rap ai a cikin baitocin yayi magana rap din
na'am
to magana da yi na cewa rap shine ba wannan wakar sunan cewa wannan ita ce wakar rap ta farko da aka fara yin recording aka fara sayarwa a America ba za a ce ita ce rap ta farko a duniya ba saboda ba a san kuma inda shauran suka fara ba amma dai a tarihance wanda muka sani a America ita ce wakar rap ta farko amma wakar rap da tabbazu a duniya fiye da wannan wata kuma duk wani rapper yake ganin kamar ita ce bakan damiyarsu ita ce wakar da wayansu suka sake ta bayan kwana bayan wata biyu da ita wannan wakar Kintim 3 din ita ma dai a 1979 din ana kiran su the Sugar Hill Gang su ma dai a New York
the Sugar Hill Gang
to ita wannan waka suna kiranta Rapper's Delight to wannan ita ce ta zama kamar wato zaka ce bakan damiya wata ita ce ta buzu ta fito da sana'ar rap a matsayin rap a duniya gaba daya wanda kuma kamar da nace su ma a New York suke wanda suka suke ta a 1979 watanni biyu bayan an saki waccan ta farko saboda haka yanzu ana ta hasashen wacce ce ta farko tsakanin Kintim 3 da kuma Rapper's Delight
prop idan muka hangi abin zanga duk wannan mawaka kamar daga New York suka fito ana iya cewa kenan shi wannan rap din tushen sa yafi a America ma daga New York din ya taso
kware da gaske kuma New York din nan ana kiranta East Coast nan gaba za mu ga yadda aka dinga rigima tsakanin New York a matsayin wato tushen rap da kuma wayansu bangare na America inda su ma suka fito da nasu rap
to kafin mu sa wannan waka ta Rapper's Delight banda wannan bayan wannan waƙoƙi sun fito wanda mawaka ne a wannan zamani wanda suka fi tasiri a harkar rap a wannan zamanin
ai babu saboda su ma wayannan ba mawaka bane DJs ne
ba mawaka bane ba
mawaka bane na kamar wayantan the Pat Back Band su wannan mawaka ne suna waka suna kiɗa shekara ta shekaru amma Sugar Hill Gang ba mawaka bane DJs ne DJ suke wato suna a club suke sai su haɗo waƙo wannan waƙa da wannan waƙa su haɗa ta a yi rawa in fact in ma ka saurari ita wannan Rapper's Delight din za ka ga cewa sun ɗora ta ne akan wata waƙa ta wayansu mawaƙa da ake kira Chick kuma sunan waƙar Good Times saboda haka su ba su suka kiɗan su ba farko mun wayannan rappers din ba su suka yi ba su ma kawai suna ɗaukan waƙoƙin wayansu ne su saka to amma daga baya aka samu mawaƙa kamar su Curtis Blow wanda su ne suka fara fito da abun da kuma Grandmaster Flash and the Furious Five wanda kuma suka ci gaba da ɗaukaka shi amma wanda suka yi Rapper's Delight ba mawaka ba ne ba makaɗa ba ne
to bari mu ji wannan Rapper's Delight ita kuma yadda take sai mu dawo
Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock You don't stop like the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and a Sean New Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him and juggle my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, oh, yeah, oh, yeah, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some swag and drive off in a death OJ. Everybody go, oh, yeah, oh, yeah, take a friend, I'm not the G. My mellow is on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G.
To wannan ita ce waƙar Rapper's Delight. So wannan waƙa dai naji kaman ne kafa din. Tabbas Salenta ya canja.
Wala da gaske. Saboda ai kamar da na ga maka su wannan ba waƙa su bace. Ba ma kidan su bane. Sun dauko kida ne daga wayansu wanda ake kiransu chick.
Sannan naga kaman da naga lokacin da sai naga kaman ta kai wani minti 10 da wani abu.
14 ce.
Minti 14.
Kwarai.
To Allah ya ce wannan ita ce kusan waƙar rap dai da za a iya cewa ko ita ko wace waƙa tsawo. Dan Arab ba a cika ganin duk tsawon rap za a iya ganin waƙar rap ba ta minti 6 4 5 amma wannan ta kai wani minti 14.
Yawa kamar da naga maka ai ba su wannan ba su suka yi kidan ba.
Na'am.
Kuma sun yi ta ne a club dan a zauna a yi rawa a club saboda haka ci gaba suke yi da kidan sai ta juya kidan ta yadda mutane da yawa za su ji dadin abin a yi ta rawar ai a wannan wakar ne suka fito da ita kalmar hip hop din ma gaba daya
kalmar hip hop din
eh a wannan wakar ita ce kalmar hip hop din ta zama to ta alakanta masu sauraron su masu irin wannan rawar da ma kuma masu irin wannan rayuwar ai inda zaka da ka saurara ta farko zaka ji sun ce I said the hip hop. To wannan hip hop din shine sai ya alakanta cewa irin wannan kidan da kuma irin wannan rayuwar ita ce kidan da kuma rayuwar ɗan hip hop.
Na'am.
To kaji daga inda ita kuma hip hop din ta riga ta fito. Eh su wannan suga Hill Gang su suka fara fito da kalmar cewa ku ɗan hip hop. Let's hip hop. Ai hip tana nufin wato kutiri. Ka kada kutirinka hip hop abin da take nufi kenan.
Na'am.
Hop your hip wato ka kada kutirinka kai rawa. To daga nan ne abin ya riga ya dore to sai zaman to duk wanda yake irin wannan rayuwar yana kada kuturinsa ya zama dan hip hop kenan
to amma prop kamar mutane masu saurare mu wai suna ganin ayin aka ce ma kai rapper ne kai wanda kake ya rap sai a ce to kai ma dan hip hop ne menene bambancin wai rap nan da hip hop nan ne
rap sana'a ce ta waka inda ake hado kalmomi a jero su kuma a rubuce sai zaman to abin da su suke cewa suna da flow suna da rhythm suna da meter shine kai tsaye rap mutumin da zai zauna ya rubuta waka wacce ta shafi rayuwarsa ya zo ya yi ta a wannan salon da aka sani aka yadda da shi a matsayin shine rap wannan shine rapper hip hop kuma rayuwa ce salon rayuwa ne
rayuwa ce ita
ba rayuwa ce ta zaman kanta kamar ka ce dan daba dai kai tsaye
dan kaga dan daba ba lallai in yi waka ba
ba dole bane zama rapper to su ɗan daban America wayansu suna kiran kansu hip hopers saboda haka yan hip hop ne saboda wato kamar club ne kungiya ce ra'ayi ne aqida ce ku hadu waje daya ku dinka yin wani abu tare ba duk dan hip hop ne yake zama rapper ba ba kuma duk rapper ne yake yin hip hop ba saboda haka hip hop salo ne na rayuwa
rayuwa ce
sai rayuwa ce irin yadda zaka tankwara rayuwar irin yadda zaka fito kai shiga misali yanzu ba akwai muna da matasa da suke karan kansu yan swaga ba to kamar yan hip hop kenan
na'am
su da kaga dan swaga ya fita daban
shi ba mawaki bane
ba mawaki bane ba dole ya waka ba amma dai kawai swaga yana son shi dai yayi swaga ya fito yayi swaga a kalle shi ko ka zage shi ko ka yabe shi shi bai damu ba
shi dai sai yayi wannan swaga
yau wato su ma haka yan hip hop rayuwa ce salon rayuwa ne na irin kayan da zan sa kwantara kwantaran takalma sarka a wuya katan gilashi a fuska da hulaha na sallah kuma hana sallah ma a juya ta baya haka da zobin a sa zobe a hannu manya manya
da su bandana
yawa sanan a tafi ana yin wata irin tafiya a tangade to wannan shine dan hip hop amma ba dole ne ya zama tocewa mai irin wannan rayuwar mawaki ne ba
to badala me sai ka da jin da muke tattauna wannan hira kai tsaye tare da Professor Abdullahi Ubadamu inda yake bamu madarar tarihin yanda shi kansa harkar waƙar rap din da kuma su wanda suka fara rap din a can tushen abin wato America to amma bari mu ji wannan waƙa da muke magana ta kamun mu ci gaba da wannan hira wato mai suna Good Times bari mu ji wannan waƙa sai mu kuma mu dawo
To move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dash to tango, skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it, she had to get a poop, she couldn't make it on her own. Don't push me.
the edge. I'm trying not to.
To Miss Wale, the pattern can attend that one issue. The issue is what kind of Edega Freedom Radio are coming meet us in the Tat Ubu Bill Tarani Hassan Muhammad in the Mikita Tarada, Professor Abdullah Adamu, na Jami Al Bayero, na Tabata Kunas in that. Wannan shiri to professor gashi mun dawo garan garan wata waka da muka magana akan ta good times da kuma wannan mai suna message ta grandmaster naji kaman kusan salon irin kusan irin ne
akwai bambanci
na'am
wato salon good time inda ka saurara da kyau zaka ji kidan good times yayi daidai da kidan rappers delight
na'am
wato kidan rappers delight daidai yake da na good times
da na good times
kuma shi wanda ya rubuta kidan good times din ya je club ne sai ya ji waka rappers delight din sai ya ji waka sace
na'am
sai ya je ya tambaya yace waye wannan sai suka ce su ma ba su sani ba kawai sun dauko sample ne sun sa sai tuta shi ya rubuta sai ka dole sai an biya shi wani abu
to na ji kaman kai maganar rubuta wai wakan ma banda a rubuta ta kidan ma rubuta shi ake
a dole dole aya ture ba za ka zauna kawai ka shiga studio ka hau kida ba sai ka rubuta shi yadda zaka rubuta harufan waka
haka zaka rubuta
haka ake rubuta harufan abun nan kidan kuma shi wanda ya zauna ya tsara wakar shi yake zauna yake tsara harufan rubutun kidan saboda haka dole ne sai ka san abin da ake cewa music theory sai ka san yadda ake music notation sai ka san yadda ake tsarawa akwai da yawa wanda suke watakila sun koyi abun ne haka kai tsaye to amma idan sun zo tsarawa dole sai sun rubuta shi yasa zaka ji idan mutum ya zo yana live performance zaka ji daidai yake da abun da yayi a studio
ba a samu matsala
ba a samu matsala saboda ai yana bin shi abin da ake cewa note for note noting note din wato kowanne sauti ana kiran shi note ya zana shi ya rubuta shi ya haddace dama shi ya rubuta kayansa saboda ta inda ka kira shi yayi maka wannan wurin wannan kidan zai sake ba wai CD ake dauka aje a saka shi na kawai kidan ba a'a live ake yi kayan kidan ake zuwa ake yi da su saboda shi ya tsantsaye tsara abu saboda haka zai sake shi duk inda ka sake kiran sa
na'am to professor wayannan waka da muka sa su wanda kusan su ne tarihin waka ta fara da kansu da muka zubar kunun su yanzu sai na duk inda muka dauko tarihin nasu mu ana hangen kamar aka ce kai kana rap waka rap sai aka man kai kana abu ne wanda yake tashin hankali dan fada ne kai ci mutuncin wane yau yi fada da abokin ka wane amma sai naga baki ɗaya su wani rukunin da suka dauko asalin waƙar ma ban ji inda aka ce ga wani ya bata da abokinsa ba ko ga wata waƙa ma wanda aka yi zagi a cikinta ba ko wani dan uwansa ya zagi wani su rukunin su haka suka cakko da waƙoƙin su ne kamun kuma wannan rukunin na zamanin su suka bata abin
su ne na farko su ake kira old school rap shi wannan wanda muka ji na karshe grandmaster flash and the furious five wannan wakar tasu the message ita ce wakar rap ta farko da ta fito da jigon rap
gabaki ɗin shi
ita wakar rappers delight ai ba wani abu take faɗa ba ta take cewa kawai a tashi kamar da kuke cewa ai gashi ai gashi
saboda
disco ake amma wannan the message tana nufin sako abin da yake faɗa a cikin shi ne akwai masifu da suke faruwa a ghetto yana son duniya ta san abin da suke ciki to daga nan aka fara samun jigon waƙoƙin rap suna faɗa wa mutane irin masifun da suke shiga babu aiki babu kuɗi ga kuma ƙwayo ƙwaya da ake sayarwa ga wato manya-manyan laifuffuka da ake yi ga dai irin takurar da suke ciki abin da yake faɗa kenan
to daga wannan rukunin da su wani ake kiransu old school akwai wannan sani kuma ake kiransu gangsta su gangsta din su ma dai rappers ne
su ma wakace
su menene bambancin su da wa'ancan
yawa to su gangsta akasarin mawakan rap na gangsta dama zunzurintin endaba ne to idan yanzu mun yi mun tashi daga New York kenan mun tashi daga East Coast mun koma West Coast
to fa
saboda shi wannan Grandmaster Flash and the Furious 5 ba shi kadai ne ya asasa abun ba akwai Curtis Blow, Run DMC, LL Cool J, KRS-One, Doggy Fresh, Rakim, Big Daddy Kane, Biz Markie, Slick Rick, Salt and Pepper duk wayannan a East Coast suke a wajen New York area
su East Coast ne New York
shi ne New York
su kuma West Coast ba
West Coast shi ne California
California
ka dubi hannunka babban dan yatsanka wanda ya baude
na'am
to shi ne New York
na'am
shine East Coast dan misisin dan yatsan ka da yake can karshe shine East Coast West Coast shine California to old school rap a East Coast ya fara a New York ya fara to duk wayannan a lokacin da suke ta yin wannan rap din suna yin magana ne akan matsalar da suke fuskanta a matsayin su na matasa a America da kuma irin yadda ake takura musu da shauran su kwatsam wajen 1986 sai wani swag zaka kira shi wato dan daba cikakken zunzuruntin dan daba dan saboda a kurkuku ma yake da ya fito daga cikin kurkuku sai ya ji old school rap daga New York ana yi sai ce in dai wannan ne ni ma zan iya yi amma shi ba zai yi maganar wai ga rayuwa ba aka ba mu abinci ko a'a shi zai magana ne akan yadda rayuwar gangsters suke wato yadda rayuwar ɗan daba suke sunan shi Ice T to shine ya fitar da wata waka a 1986 wacce ake kiranta 6 in the morning
to bari mu ji wannan waka wadda take ta wa'annan waka gangster
In the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I'm making my escape. Didn't even get a chance to grab my old food tape. Mad with no music, but happy cause free. And the streets to a player is the place to be. Got a knot in my pocket weighing at least a grand. Gold on my neck, my pistol's close at hand. I'm a self-made monster of the city streets. Remotely controlled by hard hip-hop beats. But just living in the city is a serious task. Didn't know what the cops wanted, didn't have time to ask. Word. See my homeboys cooling way, way out. Told them about my morning cold, bugged them out. Shot a little dice till my knees got sore. Kicked around some stories about the night before. Posse to the corner where the fly girls chill. Threw action at some freaks till one bitch got ill. She started acting silly, said we would not quit. Call us all punk pussy, said we are one shit. As we walked over to a hoe, continued to speak. So we beat the bitch down in the goddamn street. But just living in the city is a serious task. Bitch didn't know what hit her, didn't have time to ask. Continue clocking freaks with immense posteriors. Rolling in a blazer with a Louis interior. Solid gold, riding raw. Bust the left turn was on Crenshaw. Shiny shine was the drop, don't get freaks hell. Had a beeper going off like a high school bell. Looked in the mirror, what did we see? Fucking blue lights, LAPD. Big search, I caught their day was made. Found an Uzi 44 and a hand grenade. Was in the county, high-powered block. No freaks to see, no beats to rock. Didn't want trouble, but the shit must fly. Squabble with the sucker, shanked him in the eye. But just living in the county is a serious task. Nigga didn't know what happened.
To madalla mai saurare da fatan dai na tabbata kana jin dadin wannan tattaunawa da muke yi kai tsaye daga nan Freedom Radio a cikin shirin Kano Music Express wannan shine mawakin da ake kira da Ice T da wannan waka kuma mai sunan da 6 in the morning probably wannan karin bayani zaka mana akan wannan waka
wannan waka ita ce wakar gangster ta farko
now
ta zaba tsabagen zunzurintin dan daba saboda ai maganar da yake yi shine karfe 6 na safe yan sanda suka zo kofar daki dansa to ya ji nauyin wani abu a nauyin aljihun dan nasu fintiga ce
to
a shirye yake kashe kowa da kowa kuma shi a rayuwarsa ta ainihi ya zama da yawa wato ya zama dan daba din ana abun nan din shi ana an kama shi an kulle shi saboda haka gangster sai suka gina gangster akan yadda ake fada da yan sanda yadda ake saida kwaya yadda dai ake da irin wato ringimu iri-iri
na'am
to wannan ita ce wato wakar farko da zaka kira ta gangster rap kuma ita ce take abinda ake kiranta hardcore rap in ka jance da kai hardcore rap to wannan ita ce saboda ai ka ji salon kidanta ya dan bambanta da su Grandmaster Flash and the Furious 5
ya bambanta gaskiya
ya bambanta to duk gaba ɗinsu su suke hada kidan su saboda haka baka ji ma yana fada yana cewa ai irin kidan sa yayi shi irin hip hop beat yake so ba wanda za a zo a zauna a chashe ayi rawa kuma ya ma fada ya ce wai shi kansa dodo ne kuma yana yawo a cikin gari ne saboda haka kuma abin da yake controlling ɗinsa hard hip hop beats kidan hip hop wannan ne yake controlling
ɗinsa
wato suna nuna rayuwar gangster ta masu manyan laifi a America masu sai da kwaya masu kashe-kashe harbe-harbe da dai sauransu su wannan shine ake kiran su gangster rap
to wai da maganar harba banda ake problem da muke gani kaman a waka shi wai a gaskiya ma haka suke
a gaskiya ba harbin suke ba ai da yawa daga cikin su sun zama abin da ake cewa corporate tabbas masu laifi ne tabbas an kulle su sun shiga kurkuku kuma tabbas suna aikata laifin a rayuwarsu na sai da kwayoyi da harba harbe da shawara kamar Tupac Tupac sai da aka kulle shi ma a kurkuku to duk suna da wannan to amma da suka fito kuma daga kurkukun sai Allah ya ba su wani irin basira sai suke fadan irin rayuwar da suka yi a
waƙance
eh a waƙance amma kuma suna nema su jawo hankalin mutane cewa irin wannan rayuwa fa bata da kyau saboda haka suna kokari su gyara amma dole dai sai sun assasa cewa ga fa yadda suka fara to wannan farko nasun shine yake janyo hankalin mutane shi ya janyo hankalin wayansu wanda ake kiransu niggas with attitude
niggas with attitude
a cikin su akwai wani mutum wa shi Ice Cube kaga shi wannan sunan shi Ice T to shi kuma wannan sunan shi Ice Cube
na'am
to shine suka yi wata waka a shekara ta 1988 ana kiranta Straight Outta Compton
Straight Outta Compton to Ice Cube din nan group ne ko kuma shi kadai ne yazo yi wannan waka
Ice Cube ba shi kadai bane ai tare suke da wani a wakan ma zaka jin da fada ne cewa tare da wani mutane suke wai su niggas with attitude
niggas with attitude
eh wato bakaken fata masu tsaman rai kenan
to bari za mu sauri wannan waka mujiyan da ita kuma take ta su Ice Cube mai sauri da fatan kana tare da mu a cikin wannan shirin da Kano Music Express
You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me. Off your ass, that's how I'm going out. Motherfuckers that showing out, niggas want the muffin, they wanna rumble. Mix a man, cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a cat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me, you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box daily. Yo, weekly, monthly, and yearly. Until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with the capital CBT. Boy, you can't fuck with me. So when I'm in your neighborhood, you better duck. Cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm starving. But when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton.
What's up?
Tell him where you from.
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga.
To wannan ita ce su Ice Cube din wanda suka da suna Straight Outta Compton ko?
Out of Compton.
Eh, Compton din da. To gashi dai abun sai tawa a hankali an fara shigowa zamani domin dai na san ni dai na san zamanin Ice Cube duk har yanzu nan. Na san lokacin da yake danyi to an dan fara shigowa layi irin naman na yan zamani. To from banda su wannan Ice Cube a cikin wannan rukunin nasu su Tupac sun shigo nan da su ne kuma kafin su Tupac da su ne sai su suka fara zamanin su
a wannan su suka fara
na'am
su Tupac daga baya suka zo
a cikin rukunin na gangsta
kenan amma duk a cikin rukunin gangsta suke ai babban ma abin da Tupac ya fi shahara shine yaki da suka yi fada da suka yi tsakanin shi da Notorious B.I.G. wanda ake kiransa Biggie Smalls yo wato wannan rigimar da suka yi tsakanin su Tupac ya je New York kuma shi Tupac a New York aka haife shi ma amma babarsa sai ta koma California inda ta shiga harkar abin da ake cewa activism wato Black Panther tana neman yancin bakar fata a ne New York a California ya girma to amma shi Biggie Small shi kuma a West Coast yake a East Coast yake a New York yake to wata rana Tupac yana shi ma rap din shi kamar yadda su Snoop Dogg Dr. Dre duk suke yi sai ya tafi New York saboda ya je ya yi waka yana shiga studio din sai aka bude masa wuta da aka bude masa wuta sai aka kai shi asibiti ya dan warke ya koma sai yake cewa ai Biggie Small shine saboda a lokacin kowa ya fara tasowa kowa ya fara shahara
kowa fara karfi
yawa kowa ya fara karfi kuma su yan West Coast gaskiya sun fi yan East Coast shahara ba dan komai ba saboda yan West Coast suna da Hollywood a bayan su kafin ka ce kobo an kakkama su duk an sa su a cikin film
to
kamar su Ice Cube Ice T din Snoop Dogg duk cikin sai suka zama wato jaruman fina-finan Hollywood to amma East Coast ba a damu da su ba. She Notorious B.I.G. she abun ya bashi haushi da shi da Tim Dog
saboda Tupac ya ce
shi ya je aka bayan sai Tupac yake cewa lalle lalle Notorious B.I.G. ne yasa aka
hane shi.
Notorious B.I.G. ce ba shi bane abun da yayi kuma kawai sai ya saki wata waka wai ta Who Shot Ya.
She Notorious
B.I.G.
kuma habaici ke nake wa a Tupac din
yana masa habaici a cikin wakar yana ta fadan abubuwan cewa kai ya kai dan misisi da kai zaka zo inda muke kama isa ka zo inda muke to wannan sai ta bawa Tupac haushi to a nan lokacin aka fara wannan abun da ake cewa West Coast East Coast rivalry wato rigingimu tsakanin California da New York akan waye yafi iya rap waye yafi fitar da rap su mutanen New York magana ta gaskiya sun fi damuwa ne akan abin da ake cewa abubuwan da suka addabi jama'a social problem amma su mutanen West Coast mutanen California su Ice Cube sun fi wato nuna masifar
abun
dabanci a yan daba ta yi zamanto cewa idan ma za su suka saki album sai an rubuta an sa wata sticker a jiki cewa kada ka sai wannan album din saboda a shari'a ita wannan wakar da ka saka ta Ice Cube a Straight Outta Compton ai a shari'a wajen guda goma ce a ciki sai da duddura ashar wajen guda goma a ciki to saboda haka su waƙoƙin su dama da ashar ake farawa sai an dura ashar an zaki mutane an fada an zaki yan sanda an yi kara so shi yasa da yawa mutane a America ba sa son irin wannan saboda suna ganin kamar wato yana bawa mutasa mummunan misali to su kuma suna yin haka ne don su nuna cewa su ne kadai muryar matasa su ne kadai za su iya fitar da muryar matasa bakar fata don su ga cewa fa yan su tuba tsoron yan sanda suke ji ba duk abin da za a yi ayi amma an kurkuku ne an kai su kurkuku kuma sun fito kuma harbe-harben ne da yawa daga cikin su an harbe su kamar Tupac an harbe shi ya kuma warke kuma ya dawo ya ci gaba da waka tasa saboda haka da ya dawo sai ya maiwa da Biggie Small martani ya yi wata waka wai ta Hit Them Up inda shi ma ya duddurawa Biggie Small ashar da kuma dai batanci haka mummuna wanda yake watakila mu a nan ba za mu ji irin wannan ba
yawwa
to amma wannan rivalry din rigimar tsakanin East Coast da West Coast tetai to Allah cikin ikonsa daga shi Tupac din har Notorious B.I.G. din duk suka mutu aka harbe Tupac har lahira ya mutu a Nevada shekara guda shi kuma Notorious B.I.G. ya je California Los Angeles zai wasa ya fito daga club din kenan shi ma aka harbe shi
to fa
to kaga da suka mutu duk wata gaba kuma sai ta tsaya cak
wato lokacin da suke raye dai wato wata rigima ce
ba sosai ma kuwa tana nan a cikin tarihin rap rigima ce tsakanin West Coast da East Coast kuma kowa sai ya waka ya zagi ɗaya dan uwansa shi ake kira dis wato kai waka kai disin din mutum ka sassage shi kai masa zambo a cikin mutuncinsa ka sassage shi ka duddura masa ashar to wannan rivalry din shine ya kawo wato abin da ake cewa tension wato wani irin tashin hankali kowane mawaki in ya saki waka yana jiran ya ji abin da ɗayan zai faɗa a game da shi to kamar da na ga maka da kun duk suka mutu sai duk aka daina rigimar East Coast da West Coast ne sai suka daina rigima yanzu gaba ɗayan rappers sun maida hankali ne akan abu kwaya ɗaya ayi kuɗi kawai kamar Jay-Z kuma shi kansa matarsa ma Beyonce ta yi ta ma mawaki ya ce kuma mai kuɗi saboda haka yanzu rappers din yanzu kamar su Ludacris Jay-Z
kuɗi
suka sa a gaban su
amma su wancan bangaren su ƴan East Coast da ƴan West Coast ba wanda suka yi tasirin karfin kuɗi a cikin su
akwai amma su ma ba ta hanyar rap din ba kuɗin da suka yi ta shiga fim ai Tupac ya yi fim ya fito a fina-finai shi ma Notorious B.I.G. ya fito a fim an yi tarihin rayuwarsa sannan su Ice Cube dama ai ya fito a fina-finai da yawa
har
yanzu kuma yana yin fim shi ma Ice-T ya yi fina-finai sannan kuma daga baya sai koma abin da ake cewa fina-finan television series kamar da ke jin National Crime Series yana yawan fitowa to su a nan suka yi kuɗin su amma ba a rap din ba kuma rap din sun yi shi ne kawai don sha'awa don su nuna cewa ga fa halin da suke ciki kuma ya taimaka musu saboda ya fito da su
wato idan muka kalli abin lokacin da su Tupac suke rigima da su Biggie su Jay-Z da su Ludacris nan dukkan ba ma wanda ya san labarin su sai da suka mutu wayannan sannan aka samu zaman lafiya hawaye suka fito
kwarai lokacin su Ludacris su Kanye West sannan suka fito amma da waye zai saurari wani Ludacris ko
ba a magana
Jay-Z bayan ga waka Tupac ana jira a jiya wani martani zai bawa a Biggie ko kuma ba ma shi kadai Tupac din ba zai wakar a'a makarrabansa kamar su Dr. Dre kamar su Snoop Dogg su ma kansu suna na su martani saboda kuwa zai saurari wani Jay-Z to da suka mutu kuma shikenan sai abubuwa suka bude
na'am to wannan akwai wata waka da sani ta shi wanda muke magana akan shi Snoop Dogg ne wanda ya suna Gin and Juicy wannan waka ta shi Prop waka ce wadda kusan zan kisa tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ta fito da shi a harkar waka aka san shi da ita. Ban mu san ko akwai dan ƙarin bayani da kamar akan wannan waka tashi ba.
Ai babu wani ƙarin bayani illa cewa gangster song ce, wato wakar gangster ce.
Su dai wato aka dauko rukunin wayannan ba su da dogon labari, kawai gangsters ne kawai.
Yan daba ne.
Kawai.
Da mutanen mu za su gane da cewa yan daba ne. Ai yanke yanke, ai harba harbe, su baya da wuka suke ba, su da bindigoki suke. A sha giya, nemi mata, ai dai duk irin ashararanci ta ka sani. Kuma a faɗa a cikin wakar. To burgewar su ba wai rayuwar da suke ba. Yadda suke tsara wato waƙoƙin, yadda suke tsara rhythm din da flow din, to wannan shine yake burge mutane. Akasari duk mutanen da kasancewa wayannan mutanen laifi suke ba sa sauraron wai abin da suke su ce za su dauki koyo daga abin da suke ce su ma za su koyo wannan. Amma an fi mai da hankali akan kawai iya tsara magana, iya tsara gwaninta a wajen tsara magana. Duk da cewa maganar mara daɗi ce, to amma gashi sun fito sun tsara ta yadda za ta yi mahimmanci, tana da mahimmanci, tana da daɗin ji. Wannan shine ya fito da su sosai da sosai. Kamar shi wata waƙar ta wata kai magana ta Snoop Dogg, ai daga cikin album ɗinsa ne Doggy Style.
Doggy Style.
To ina ɗaya daga cikin abin da ya fito da shi a matsayin wato hardcore West Coast rapper.
To.
As we proceed to give you what you need.
Tearing up that damn couch. We had that damn couch for 20 years. Should have kept the plastic on it. And this one, Snoop Doggy Dog, you need to get a jobby job.
Boy, take care of the house while I'm gone. Clean up your room. Take out the garbage. I don't want these fast hair girls up in here. You hear me? And definitely don't let the dog pound up in here. I mean that.
And don't be messing with the 8-track. Loan me
like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few wins as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what?
We don't let them hold.
Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. Jeans up, hoes down. Why you motherfuckers bounce to this?
Rolling down the street, smoking indoors, sipping on gin and juice.
Laid back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking indoors, sipping on gin and juice.
Laid back.
With my mind on my money and my money.
Now. I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, my fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're living to the knee of
mai saurare kana jin mu ne tare da Professor Abdullahi da inda muke tattaunawa a cikin wannan shirin na Kano Music Express, inda kuma muke samun bayanai na tarihin yanda aka fara harkar waƙar rap, da kuma inda kuwa ji aka mana gaya mana bambancin da ke tsakanin hip hop da rap, inda wanda suke ɗauka cewa hip hop da rap ɗaya ne. To yau dai Prof ya gaya mana cewa ba ɗaya bane ba. To gashi dai lokaci ya ƙarƙaro, ba mu sani ba ko Prof zai iya daurewa, tunda akwai mu ma namu na nan. So ne a ce bayan mun gama da namu na nan na America, mun ji tarihin abu da irin cigaban da suka samu musamman a su ƙasar gabaki ɗaya. To muna son kuma mu ji yanda su kuma namu nan, musamman wanda ake wannan shirin saboda su na Kano, wato ƴan hip hop da rap namu na Kano. A ban sani Prof ko zai iya ba mu wani lokaci ko sati mai zuwa zai iya dawowa don mu kuma kalli mu kuma ramu na gida
insha Allah
to alhamdulillah to prop gashi ne lokaci yayi sai dai mu ce to bari mu tsagaita daga nan saboda lokacin in Allah yayi wani lokacin wani satin in ka dawo sai kuma mu dora muna ma godiya kuma da fatan alkhairi da fatan Allah zai mai da kai gida lafiya mai saurare a nan zamu zo muka zo karshen wannan shiri da fatan sati mai zuwa zaka tara inda zaka ji kuma salon yin da mu kuma namu saka dauko zuwa yanzu da ake ciki ku cika barka kasancewa da Freedom Radio a kowane lokaci a kowane rana a kuma koyaushe da ni Hassan Muhammad Sharma a wannan lokaci kuma na Kano Music Express tunan Allah da karfe 11:30 zuwa 12:30 nake cewa a madadin kowa da kowa musamman Alhamin Muhammad Sani da ya sa dan da ku Allah ya tashi mu lafiya Allah ya